saurar na aka ba da sauran zuma aka sa muka fara ballahi wallahi ne ga da wuya mu lafa da saurar na aka ba da sauran zuma aka sa muka fara ballahi wallahi ne ga da wuya mu lafa
street in the building lyrical guru by my nigga MK vibes it's your boy Lil I hit the best legend
wagwan it's my dope jam for my dopejam.com
Da sauran na aka ba da sauran zuma aka sa mun muka fara ballahi wallahi ne ga da wuya mu lafa da sauran na aka ba da sauran zuma aka sa mun muka fara ballahi wallahi ne ga da wuya mu lafa da sauran na aka ba da sauran zuma aka sa mun muka fara ballahi wallahi ne ga da wuya mu lafa da sauran na aka ba da sauran zuma aka sa mun muka fara ballahi wallahi ne ga da wuya mu lafa rena ka prince zuma what I mean din zaka ji san sika na zufa suka sa ganin shi lokacin da yake zuwa na never see coming by and the sky ya I'm let my pen speak for me tun din sa gumi ka tambaye ni kas bayanin jiki like in this motherfuckers out look at my game there's so much ballahi in it yaro don't play with papa you rather choose kai wasa mun ba ka boy going so forget I'm gonna knock you down come on just form up But like in number to the time we 247 like a go-go Under my nika abun nan izogo be power kawai zaki sai soko muna bala you know be story aya sorry a garin ku ba ku samu a je coffee ma bada naji ne kawai muke rike roji muna yi da su biyan su why je coffee word balai balai ni ne macicin da yake boye aya yi certain traps masu mugun balai za mu sa su su fita muku akai
da sauraron na aka ba da sauran zuma aka sa mun muka fara balai wallahi ni ga da wuya mu lafa da sauraron na aka ba da sauran zuma aka sa mun muka fara ballahi wallahi ne ga da wuya mu lafa da sauraron na aka ba da sauran zuma aka sa mun muka fara ballahi wallahi ne ga da wuya mu lafa da sauraron na aka ba da sauran zuma aka sa mun muka fara ballahi wallahi ne ga da wuya mu lafa
da sauraron na aka ba baba da sauran zuma aka sa kabbare yace inda gaske ana biki a gidan su ya gani aka sa to a amandan banda fada daga na house church ata da kida nera queens rupi ni nake a kawai hawa da dala muna rike iphone suna zagin mu inda su yoto da mu su cire vivo muna pull up a lamborghini su ko sai da zora fijo muna usa muna buga chest din mu su ko suna tafa madali do banda jiki balle na kama da bado I'm hot zafi blood do
da sauraron na aka ba da sauran zuma aka sa mun muka fara ballahi wallahi ne ga da wuya mu lafa da sauraron na aka ba da sauran zuma aka sa mun muka fara ballahi wallahi ne ga da wuya mu lafa da sauraron na aka ba da sauran zuma aka sa mun muka fara ballahi wallahi ne ga da wuya mu lafa da sauraron na aka ba da sauran zuma aka sa mun muka fara ballahi wallahi ne ga da wuya mu lafa